game da wasan da ake yi na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wanda aka fara shi a ranar Talata da ta gabata, wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasannin rukuni zagaye na farko. A jiya an gwabza a rukuni hudu da aka buga wasanni takwas, ga kuma yadda ta kaya a wasannin. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a rukunin E ta tashi 2-2 tsakaninta da Sevilla, sai Maribor suka tashi canjar 1-1 tsakaninsu da Spartak Moscow. A rukunin fa kofa yadda ne ta kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kwallo hudu da Neymar, Shakhtar Donetsk ta doke Napoli da kwallo 2-1, inda a rukunin G Porto ta kashi a hannun Besiktas da kwallo 3-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta tashi 1-1 da Monaco. A rukunin H kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne ta doke Apple da kwallo 3-0, sai Tottenham a England ta lallasa Borussia Dortmund da kwallo 3-1 bayan kammala wasannin da aka buga tun daga ranar Talata, inda aka yi lissafin an buga wasanni 16. A yanzu haka alƙalma na nuna cewa an jefa kwallaye 54 a wasanni daban-daban da aka buga har ila yau. A yau ne za a fara gasar cin kofin European League, wato wasan ƙasa da zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018, shi ma a matakin wasan rukuni, inda ƙungiyoyi 48 da suka fito daga nahiyar ƙasashen Turai za su gwabza a tsakaninsu, inda a yau din za a buga wasanni 24. Ga kaɗan daga cikin wasannin da za a buga a yau din: ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Austria Wien za su fafata da AC Milan, sai Villarreal su karɓi baƙuncin Astana, Atalanta kuwa za su ɓace Gumini da Everton, sai Hoffenheim za su karɓi baƙuncin Sporting Braga. Kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen za su fafata da Lokomotiv Afun, Limassol za su fafata da Lyon, sai Istanbul za su karɓi baƙuncin Ludogorets. Sauran wasan sun haɗa: kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad za su fafata da Rosenborg, sai Arsenal za su fafata da Gumini da Kohel. Idan muka leƙa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA ta fidda alƙalman lissafin cewar a bana an na shekara 2017 an kashe fam biliyan 2.75 wajen saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya. Hukumar ta FIFA ta tabbatar cewa ƙungiyoyin kwallon kafa da ke ƙasar Ingila ita su suka fi kowace ƙasa kashe kuɗi wajen sayen 'yan wasan, inda ake lissafin ƙungiyoyin na ƙasar Ingila sun kashe fam biliyan 1 a wajen sayen 'yan wasa a bana, sai mai biye da ita sai ƙasar Spain ɓangaren La Liga, inda ta kuma kashe fam miliyan 480, sai kuma ƙasar Germany ɓangaren Bundesliga, inda ta kashe fam miliyan 391. A ɓangaren labarun ƙungiyoyi kuwa, ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila ta ba da sanarwar cewa ɗan wasan tsakiyar ta, wato Paul Pogba, zai tafi jinya na tsawon wata ɗaya ko kuma sati 6 sakamakon raunin da ɗan wasan ya samu a sawunsa a wasan da suka buga tsakaninsu da ƙungiyar kwallon kafa ta Basel a ranar Talata 12 ga watan Satumba na shekara 2017 na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, inda Manchester United ɗin ta doke Basel da kwallo 3-0. Abin da ya sauka a labarin wasannin namu na yau kenan. Daga nan dandalin BOA, huta lafiya.